أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan littafi mai girma Al-Wajiz fi Aqidati Salafus Salih. Yau muna 17 ga watan Rabiul Tsani, hijira ta Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1443, wanda ya daidai da 22 ga watan 11 ko 2021. Idan ba manta ba, mun tsaya ne a cikin bayani da ya shahi rukuni na imani, rukuni na hudu shine al-imanu bir-rusul. Bayan malam ya kawo maganganu ayoyi da hadisai wanda Allah subhanahu wata'ala yake karantar ko kai nuna hanya ga duk mai imani, dole yayi imani da manzanni, da wanda Allah ya ambata a cikin al-Qur'ani, da wanda bai ambata ba, dole mu ne a matsayin mu na musulmi mu yi imani da su. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba tare da bambanci ba. To kuma sai malai yace wannan imani akan wannan imani ne mujmalan, ma'ana kenan dunkulalle. To amma akwai imani ko mufassalan, shine sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da shi, da kuma sanin ko shi wane ne. To wannan a rarrabe ya kamata a ce mun san shi tsira da amincewa da tabbata a gare shi. Shine malai warar tarifin shi kenan. Alal aqalla idan ka ce mutum musulmi mai imani wane ne? Muhammadur Rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallama shine Muhammad da Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim, shi kuma Hashim daga Qurayshawa, Qurayshawa daga Larabawa, Larabawa daga zuriyar Isma'il, shi kuma da ne na Annabi Ibrahim Khalilullah. To alal aqalla mutum ya san da wannan, kuma ya san cewa mu'jiza babba, ma'ana kenan abinda Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake karfafa risalar shi kenan, aikin da ya mishi, a san cewa lalle tabbas dan aikin Allah ne. To daga ciki akwai Al-Qur'ani, manya-manyan mu'jizoji, Al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama da shi don Qurayshawa su kasa, ma'ana kenan su yi yadda za su yi irin shi, ba sa iya. Wato saboda haka sai su san cewa daga wajen Allah yake subhanahu wa ta'ala. To yau za mu tashi kuma wata mu'jiza, wasu mu'jizoji wanda malam zai bayani, wanda yake na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana mu'jiza dai muka ce shine abinda wani ba zai iya yi ba sai wanda Allah ya aike shi. Yana shi Allah ne zai agaza mishi shi yayi manzo a matsayin shi na mutum wanda Allah ya zaba, ya aiko shi annabi ga al'umman da ya zo da shi. Wala sai ce wa min mu'jizatihi aidan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anan da muka tsaya. Yace yana daga cikin mu'jizar shi siran Allah da amsa la tabata gare shi inshiqaqul qamar, wata ya tsage, tsagewar wata yana daga cikin mu'jizar na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wala yace ayatul azima a'taha Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam, wannan wata alama ce akan annabtar shi Allah ya bashi. Dalilan ala nubuwatihi, kuma dalili ne wanda yake nuna annabta annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana zalika fi makkah, yace wannan wata da ya tsage a cikin garin makka ne. Hina talaba al mushrikuna minhu aya, lokacin da mushrikai da ya zo shi annabin Allah ne, Allah ya koshi, suka ce mana to goda, suka ce mushi goda mana wani abu wanda zai sa mu yarda cewa Allah ya aiko ka. To wannan sai suka ce wannan watan da muke gani ya tsage gida biyu. To wannan Allah ya sa wannan wata ya tsage, suna gani idanuwansu. To wannan yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya karfi annabin shi tsiran Allah da amsa ta tabbata gare shi. Kenan wannan duka malai yana mana bayani ne cikin abubuwan da ya kamata mu sani game da manzanmu tsiran Allah da amsa ta tabbata gare shi. Mu san cewa yana da wasu dalilai wanda suke karfafa annabtar shi. To banda Al-Qur'ani mai girma akwai tsagewar wata, banda tsagewar wata kuma akwai takasirut ta'ami lahu sallallahu alaihi wa sallam,
wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai abinci dan kadan sai ya zama yawa abincin da bai wuce mutum daya ba mutum biyu su ci amma yayin mutum 100-200 runduna guda sai ka ci abincin kuma kwano guda ne bai kare ba to wannan mu'jiza ce tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malai ce waqad waqa hadhi minhu sallallahu alaihi wa sallam akthar min marra so diyawa abinci kan zamantowa diyawa akwai hadisi wanda ya shahara na abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yana tare da ma'aiki wanda ake cewa ashabu suffa akwai wanda suke a masallaci suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da gida ma suna aikin jihadi suna taimakon addini da abin da ya kama da haka sai aka kawo ta madara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani kwano sai annabi ya ce abu huraira ka je ka kirawo ashabu suffa su kuma su da yawa ne abu huraira ya ce ni ma ina jin yunwa da na kalli kwanon sai na ga ko da ni da manzo muka sha tana yawa ba zai ishe mu ba yace sai na sa a raina yace amma tunda umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai je kirawo su da ya kirawo su bai ce abu huraira ba ka sha a'a sai yace bai ka musu a mai ka musu guda guda aka fara da na dama wanda ya sha ya ba wannan wanda ya sha ya ba wannan kowa yanda ya kama kwano ya sha haka yake baya raguwa sai da aka zo karshe sallallahu alaihi wasallam sai yace abu huraira eh kama ka sha abu huraira ya sha annabi ya ce mushi kara ya kara yace mushi kara yace ya manzo ciki na ya cika babu wuri saboda sallallahu alaihi wasallam ya ga yanayin shi lokacin da yace je kake ka kirawo su mu sha tare to shikenan bayan sun kare annabi ya sha kuma yana nan a matsayin shi to wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne wanda suke masu yawa to kuma daga cikin mu'jizojin shi akwai tafsirul ma وتنبعه من بين أصابعه الشريفة وترانا صلى الله عليه وسلم سيجا روانا متوا دك تكانا هنوش كم روان بيت بروانا وسوا وترانا أنا تشين أبنتي سيجا وندا أبنتي ينا تسبيه وتسبيه الطعام له وهو يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشي مالك وقد وقع هذا شيء كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بو ديوا ايرن هكا سن فارو ده النبي صلى الله عليه وسلم duka wannan abin da muke wadi akwai dalilai hadisi wanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kuma yana daga cikin abin da yake karfafa annabta annabi sallallahu alaihi wasallama ibra'ul marda mutum idan bai da lahiya annabi ya shahe shikenan ya samu lahiya hal abada wa shifa'u ba'du ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabban shi sai su zo su ce banni da lahiya shikenan annabi da ya musu addu'a to sai ga wannan rashin lahiya nasu ya tayi hal abada bai dawo alayhi dai sallallahu alaihi wasallam dura dawa'in hissiyun ba tare da ya ba su magani ba sun sha haka kuma yana daga cikin abin da yake karfafa annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kasancewar adab alhaywan ma'ahu hatta dabba sai ka cewa tana ladabi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa iz'anul ashjar ilayhi ka hatta itatuwa an samu suna kaskantar da kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan tawadu'an wa taslimul ahjar alayhi wa tarana na wucewa sallallahu alaihi wa sallama dutse yake mishi sallama to wanda duka sanar daga cikin abubuwan da a waɗanda suke a tare da shi sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokaci lalle ne idan mutum ya ga wannan zai tabbatar da cewa Allah ya aiko da shi to sai ya sa mutum ya yi imani mu kuma a yanzu abin ya faru mun samu labari hadisin gatattu to wannan yakan ƙara mana imani kuma yake ƙara mana cewa lalle addinin da muke kai addini ne na gaskiya kuma manzon musirin Allah da amince Allah tabbata gare shi dan ma'aiki ne wanda Allah ya aiko shi mara dan safon Allah haka kuma yana daga cikin abin da yake karfafa annabta annabi sallallahu alaihi wasallam intiqamullah ta'ala al-ajilu ala ba'di man khanahu wa anadahu Allah yana daukan mataki kai tsaye ya ba mutum azaba wanda ya cuci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ha'ince shi kai tsaye mutum yana yi to Allah zai mushi raddi kenan ba tare da bata lokaci ba wannan kuma ya faru shi ma da yawa zamu ga misali akan haka hayya yana daga cikin abin da ke kara karfafa annabi sallallahu alaihi wasallama ikhbaruhu bi ba'di umuri al-ghaibiyya akwai wasu labarai wanda annabi ya bada labari cewa kaza zai faru za a yi kaza za a yi kaza shekaru aru aru amma kuma sai wannan abun ya faru kenan labari wanda yake da rayuwa a kusa ko nesa wanda shekarun shi sun kai to zai ga saura wasu kuma ma shekarun an kusa da shekara kusan 800 kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa za a bude Roma Roma wannan wurin take Italy a yanzu Turai annabi ya bada labari cewa musulmai za su kai can to masu imani sun yi imani munafukai kuma suna ta cece ku ce amma lokacin da yazo sai da aka bude wannan ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zamu gani a gaba yana daga cikin alamatu sa'a kubra kananan alamomi na tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari to wannan kuma sai da ya faru malamai suka ce sai da aka yi shekara 800 yana da aka shekara 800 aka bude Roma sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ba da labari a wannan shekarun wanda suka wuce to waɗannan abubuwa ne wanda suke karfafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle tabbas Allah ne ya aiko da shi irin labaran da yake badawa da dai balat an umuri allati waqa'at ba'idan anhu fawra wuqudaha wal lokaci kuma annabi sai ya bada labarin abin da ya faru lokacin da ya faru kamar shi yana garin Madina amma sai ya ce yanzu an yi aka abu kaza a wuri kaza to kuma abin idan aka labari yazo daga baya sai a ga cewa wannan abin ya faru to wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhbaruhu wal lokaci kuma sai bada labari an umuri al-ghaibiyya qabla hudusiha abubuwa ne na koyayyu a gaba za su faru amma sai annabi ya ce za su faru sallallahu alaihi wa alihi wasallam malat hadasat ba'da zalika bayan bada labari abin ya faru kama akhbara biha kamar yanda ya bada labari sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan duka yana karantar da mu ne sanin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam musayirin wannan abubuwan wanda zamu iya hudi akan cewa su ne dalilan karfafa annabta shi hayyo kuma akwai wata gaba ita ma wanda tana karfafa annabta annabi sallallahu alaihi wasallam uqubatu man lam yuwaqqirhu aw yuwaqqir qawluhu akwai uquba akwai azaba akwai fushin Allah madaukakin sarki ga duk mutumin da bai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma auwa yuwaqqira qawluhu ata maganar shi kina hadisan shi ya kamata mu su kallo kallo da girmamawa yana zamu girmama sallallahu alaihi wasallam haka su ma hadisan shi kada mutum ya sake a ce wannan hadisi ne ingantacce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kace a'a ko kuma kace a ni bai raba da wannan to wannan zai kai mutum zuwa kafirci ko kuma Allah zai iya ba mutum azaba ko kuma mutum ya rika fadin wasu maganganu wanda suke marasa na rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya wado wasu maganganu wanda suke rashin ladabi ga maganganun shi sai ran Allah da amin ta tabbata gare shi to wannan duk abubuwa ne wanda ba su dace ba zamu gani a ba kuma a gaba akwai mutane kuma wanda shedani ya kai su wajen karshe wajen sarrai sai ga mutum ya ce annabi ya ce Allah halin annabi bai ce ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum gashi na hadisi ne ingantacce ya tabbata shi ya ce a'a kawai ba haka bane ai wannan ba gaskiya bane wannan hadisi shi bai yarda da shi ba wani ma ya ce bai yarda ma da in aka ce rawahu bukhari ko muslim ya ce ma sahih bukhari ma bai yarda da shi bai yarda da sahih muslim littawayin musulunci ya da kawo shakku game da su wannan duka suna daga cikin abin da Allah zai ma mutum azaba Allah ya kare mu dole sai mun kiyaye mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallama mu girmama maganganun shi wannan kuma a wannan gabar abin da ya shahi maulidi yawa zaka ji mutane suna maganganun da kusan idan akwai wasu akwai cin mutunci ga sallallahu alaihi wasallama wasu kuma akwai mishi magana wanda bai faɗi ba shi bai ce ba a yi da shi maulidi ma a shekara 600 aka yi shi aka kirkiro shi bayan dukkan mutane na musulunci rubuce-rubuce na musulunci duk an rubuta su shi yasa babu wani littafi wanda zaka dauko littafi na mutanen da kaga an rubuta wani babu na maulidi babu shi shekara 600 ɗan shi'a ne daular fatimiyya a misra suka kirkira shi ake ta yadawa da shi har yanzu ake ganin cewa wani addini ne ko kuma mutum idan bai yi shi ba har ma ba musulmi bane ko kuma imanin shi bai cika har ma nan wani yana cewa shi ko annabi ya ce ma ba a yi shi shi yayi kaga maganar mutanen cewa girmama annabi sallallahu alaihi wasallama girmama ganin shi idan mutum bai ba haka nan Allah yana iya mishi azaba kai tsaye za mu ga misali malam wanda ya kawo lokacin da annabi yana raye a kowanne da suka mishi haka nan Allah ya musu azaba azaba ta kai tsaye ba azaba ba ta in an juma ko kuma sai gobe kiyama a'a a lokacin da yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin Allah zai mishi azaba kuma mutane suna gani to saboda haka sallallahu alaihi wasallama ya wuce mutum ya magana da wasa mutum ya wasa da munganin shi ko ko mutum ya rika wasa da addini dan san rai ko dai ya samu wani abu na duniya ko dan a bashi matsayi a girmama shi ko dai ya cika aljihun shi to duk wanda ya haka nan akwai mu wanda sun yi irin wannan da yawa Allah subhanahu wataala ya nuna musu aya game da su to har yau kuma yana daga cikin abin da yake karfafa annabta annabi sallallahu alaihi wasallama ijabatu du'aihi sallallahu alaihi wasallama ammatan idan annabi ya daga hannu ya addu'a to kawai karbabbi ya ci sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma daga cikin mu'jizar shi in yama mutum addu'a ta kirki to sai ga wannan mutum yayi kirki in yama mutum addu'a irin wanda suka dame shi mushrikai da sauransu in Allah yace sallallahu alaihi wasallam alayka kulan to shikenan sai ga Allah ya kama shi da azabu hayyau yana daga cikin abubuwan da yake karfafa annabta annabi sallallahu alaihi wasallam hifdullahi ta'ala lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kare shi Allah ya kiyaye shi Allah ya sa mushi tsaro da lokacin da ya wuto shi annabi ne abubuwa da yawa sun faru musulman da suke ba shi ba an musguna musu musguna wanda suke har ya zama to suka yi hijira sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku tahi habasha akwai wani sarki adali ku je can ku zauna a wajen shi har ya zuwa lokacin da lamari zai sanyi makka ta musu zahi a ƙarshe dai hatta shi sallallahu alaihi wasallama shi ma sai da hijira to amma duk da haka akwai abubuwan da Allah ya kare babu wanda ya sai mishi kariya ce ta musamman wanda Allah madaukakin sarki ya ba annabin shi wannan to sai ke nuna mana cewa dalili ne a can cewa sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah ya aiko shi wannan kuma sai ya ƙara mana imani wa kafu a'da'i minhu Allah ya kare shi ga makiya suka kasa mushi komi wa Abi Hurairah radiyallahu anhu kenan misali akan haka akwai hadisi na Abi Hurairah sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Abu Jahl wanda yake daga cikin manyan kafurai na Makka Qurayshawa yana daga cikin wanda ya musguna wa sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal yu'affaru Muhammadun wajhahu baina azhurikum yace wai sallallahu alaihi wasallama yana murgina goshin shi a gaban ku ma'ana nan kaman a Ka'aba ana zuwa ana dan taro akwai majalisa wurin da suke zama Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya rafoi sai tai shi Abu Jahl yana ganin dan me aka kyale shi yana da ganin in ya ce ma sallah yake yi kaman ma ya girmama shi yace wai yaya ne kuke barin Muhammad yana zuwa yana murgina goshin shi a gaban ku kaman yana ma ƴan Makka fada saboda su ne manya fa qala sai ce fa qila na'am sai aka ce mishi fa qala sai shi kuma sai ya ce wallati wal uzza abun botan su kuma kana yace na rantsi da lata na rantsi da uzza la in ra'aituhu in na ganshi yaf'alu zalika yana yin wannan la ata'anna ala raqabatihi ni ko sai na taka wuyan shi shi Abu Jahl haka yace yana musu barazana yace in naga annabi yana sujada to ni ko zan taka wuya yace au la afruganna la afaranna wajhahu fit turabi yace la afiranna wajhahu fit turabi ni ko sai na murgina hukoshin shi kenan misali yana so ya walakanta shi a gaban mutane saboda nan wajen Ka'aba nan ake zo ana zauna akwai majalisa daban-daban qala sai yake cewa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana barazana sai annabi ya zo sai nan Allah da aminta ya tabbata gare shi sai shi Abu Jahl fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl sai zo ga annabi wa huwa yusalli sai ga annabi yana sallah shi kuma ga ba irin barazanar da ya cika bakin da yake za a ma ya raya cewa layataha ala raqabatihi wai zai taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yace fama faj'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi kawai ana nan ya kama hanya ga annabi ce yana sallah shi kuma yace zai je taka shi yana tahiyya kawai sai aka ya juyo da gudu yana gudu har ya fadi yake gurgurtu kamar irin yaro dan karami wayattaqi bi yadayhi kene yana gurgurtu yana kare hannuwan shi kala sai aka ce faqila lahu sai aka ce mishi malaka yokai ya ne aka yi kai kace ho zaka je ka taka wuyan shi zaka je ka murgina goshin shi a ƙasa fa kala sai yace inna baini wa bainahu la khandaqan yace wallahi da naje sai na ga wani katar rami tsakanina da shi yace min nari daga kawai kamar an bude jahannama gata nan Allah ya ba da kariya ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa wa haulan wa ajrihatan yace sai da naga wani abun tsoro ko kuma haula shine abun da ake bayar tsoro kamar da ake cewa yaro gado donan yaro ji tsoro to yace sai da naga wani aljani naga wutar jahannama wani rami bana gani tsakanin da shi shi yasa ko ga na dawo rubu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi yace laudana minni annabi yace wallahi da yazo kusa da ni wannan zawwa dai yace lakhtatafatu al malaikatu yace da sai malaiku sun warce shi zuwa sama wani malaika zai mare shi ko kuma ya sama da shi yace kuma wani mala'iki zai cira shi udwan sai an mishi gunduwa saboda yana ganin shi zai zo ya takura ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai taka wuyan shi yana barazana to wannan kariya ce misali ne guda akan irin abubuwan da suka faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin kariyar da Allah ya bashi to wannan duka misalai ne ko kuma abubuwa ne wanda suke karantar da mu cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya ba su wasu abubuwa na musamman wanda abubuwan suke karantar da cewa lalle ya kamata mu girmama shi mu girmama ganin shi idan muna so mu yi addini tatacce addini mai kyau addinin da yazo da shi to mu yi kokarin bin maganganun shi alqur'ani da kuma aya ya aya ta alqur'ani da kuma hadisi na shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rukun al-khamis kana na ƙarshen rukuni na imani rukuni na hudu rukuni na biyar al-iman bil yawm al-akhir imani da ranar gobe yana daga cikin rukunin imani guda shida ne to dole kowanne mai imani sai ya yarda da su ɗaya bayan ɗaya har guda shida idan guda ya karkace ko ya lankwashe ko ya huta to imanin mutum zai zama tukuru yana dole wanda shi yasa malayi kasu da farko ake bayanin su cewa kowa ba zai shiga mai imani ya san da wannan ya kuturta da shi yace ahlus sunna wal jamaa ya taqiduna wa yu'minuna bil yawmil akhir wanda suke mabiya sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suke a dungule kenan ba a samu irin matsala ta rabuwa suna kudurta cewa ko kuma suna imani da ranar gobe wannan wajibi ne dole ne duk mai imani ya da wannan wa huwa al-yawmul ladhi yuhyi Allahu ta'ala fihi al-khalq inna ka ce maka menene ranar kiyama sai ka bada amsa ka ce ita ce ranar da Allah zai tada wanda suke matattu wanda mutane da suka mutu Allah zai tada su to wannan rana da za a tada su ita ce ranar kiyama to dole mutum ya yi imani dai yace bada mautuhin bayan sun mutu wa ba'sihim Allah zai tada su min quburihim daga kaburansu summa yuhasibuhum ala a'malihim kiyama kuma ita ce ranar da Allah ya tada mutane zai musu hisabi ayyukan da suka aikata to wannan dole mutum ya yi imani dai ranar gobe wanda za a tada wanda Allah ya kashe su a kabarukan su kowa za a hudo shi a mishi tambaya aikin da ya aikata to wannan ita ce kiyama to malam sai ta al-i'tiqadu al-jazim to dole mutum yayi imani wanda bai bukatar shakku game da wannan wa tasdiqul kamil kuma mutum ya gaskatawa cikakke bil yawmul qiyama ina ranar kiyama mutum yayi imani cikakke kaka bari wani shakku yazo ko shaytani yazo ya wasa da kai wal imanu bi kulli ma akhbara bihi Allah tabaaraka wa ta'ala duk abinda Allah ya bada labari na kiyama za a yi hisabi za a tada mutane za a kawo suradi akwai wuta akwai aljanna wasu shiga wuta wasu shiga aljanna kada kaza duk labarin da aka bada to kakka sake shedan yazo ya kawar da kai da dai daga cikin su to wannan dole mutum mai imani ya yarda da wannan yana fi kitabihi a cikin littafin shi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma abinda annabi ya bada labari cewa kiyama za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to mutum ya imani da wannan ya kudurta a cikin zuciyar shi mimma yakunu ba'da al-mauti abinda zai kasance bayan mutuwa min ba'sin nagata ta da mutare wa hisabin da ya musu hisabi wa sawabin za a bada lada ga wanda suka aiki mai kyau wa iqabin za a yi azaba ga wanda suka aikata aiki mara kyau wa hatta yadkhula ahlul jannati al-janna wa ahlun nari an-nar har lokacin da yan aljanna za su shiga aljanna in wuta su shiga wuta to mutum yayi kokarin imani da wannan domin akwai ara'a da falsafa wanda suke yin falsafa yana gani yare ne za a ce mutum idan ya mutu za a tada shi kuma wannan kahure na Makka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu za a tada su suka ce ta kakaya za a yi Allah ya tada kashi wanda ya riddige kowa ya shiga kabarin shi har ya zama kasa sai Allah ba su labarin cewa Allah zai bayyuhi allazi ansha'aha awwal marra wanda yi ran farko to shi zai na karshe to saboda haka kuma da aljanna da wuta kan mutum shi ma irin tunanin za a ce to a ina suke idan akwai su a shekara nawa a ce yanzu aljanna hayin tunanin wuta hayin tunanin to wannan tunani ne wanda zai kai mutum zuwa ga rasa imani shi to saboda haka imani da wannan ranar tashi alkiyama da abin da yake cikin ta aka bar labari a cikin aya ko a cikin hadisi wajibi ne dole ne ga mai imani malaki laqad akhadha Allah subhanahu wa ta'ala zikra al-yawmil akhirah fi kitabihi al-aziz Allah madaukakin sarki ya nannaga ya nana ta mana ambatan kiyama a cikin littafin al-Qur'ani mai girma fi mawadi'a kasiratin a cikin wurare masu yawa ayoyin da suke magana akan wuta da aljanna da ranar kiyama da ya za a yi yawa gare su a cikin al-Qur'ani yace wa rabata imana bihi باليوم بالإيمان بالله جل وعلا كما الله وربط الإيمان به سي كما إيمان دشي مرحب كنسركي كو إيمان دغرانك ياما بالإيمان بالله بالإيمان دا الله جل وعلا يعني إيمان كد الله بايا تكادو لسيكا إيمان دغرانك سي الله كتوا عتم القرآن أسوة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون kenan da suka imani da abin da aka sabko maka shine alqur'ani wa ma unzila min qablika da abin da aka sabtar kahinka kenan manzanni wanda suka wuce can baya wa bil akhirati hum yuqinun gabe da gobe kiyama suna yaqini tabbas akwai ta to wannan shine kamata mai imani ya sa a cikin zuciyar shi akwai imani imani da ranar gobe akwai wata rana wanda Allah zai ma komai kowa hisabi wannan zai sa mutum ya gyara imanin shi ya kasa ya yaqin zalunci ba zai aikata aikin zalunci ba ba zai aikata aiki na haramu ba duk abin da Allah ya hana zai hanu abin da Allah ya ce ai zai ai zai in ya san cewa akwai wuta akwai aljanna zai kara ma mutum biyayya ga Allah da manzon shi malaki wa sunna wal jamaa mabiya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yu'minuna suna imani bi anna waqti qiyamus sa'a lokacin da za a yi kiyama ilmuhu inda Allah ta'ala kenan ilmin shi a wajen Allah kadai yake yi da wani ya ce ma wani ya san lokacin kiyama babu wanda ya sani Allah shi kadai ya rike ilimin la ya'lamu ahadun babu wanda ya san yaushe ne za a yi kiyama yace illa huwa subhanahu sai Allah shi kadai kuma dalili akan haka Allah yake cewa inna Allah indahu ilmus sa'a Allah kadai ne a wajen shi ilimin gobe kiyama yaushe za a yi ta a wani lokaci a wata rana to rana sallallahu alaihi wasallam abu labari cewa a ranar juma'a ne amma lokaci da wannan wajen Allah yake wa iza kana Allah qad akhfa in ya kasance Allah ya boye waqta wuqi'is sa'a lokacin da za a yi kiyama an ibadihi game da bayin shi fa innahu ta'ala cewa Allah shi madaukakin sarki qad ja'alaha ya sa mata amaratin yanan wasu lokaci Allah ya sa mata lokaci amarat wa alamatin kuma Allah ya sa ma kiyama alamomi wanda idan muka gansu to kowa dole ya shirya cewa ha kusa wa sharatan kuma akwai sharadai wasu alawumi su maza a ce asharatu sa'a wasu abubuwa ne za su zo annabi ya bada labari akwai karana akwai manya dukan malam zai mana bayanin su tadullu ala qurbi wuqu'iha duk da cewa Allah ya koyo lokacin to amma sai ba mu wasu alamomi da wasu lokatayya in kaza ya faru in kaza ya faru to ku shirya wannan kananan ne idan manyan suka zo kuma to abin da ya rage a kiyama kadan ne wa yu'minuna bi kulli ma waqa'a kiran mai imani masu imani na gari suna imani da duk abin da ya faru wa sayaqa'u min ashratu sa'ati as-sughra wal kubra ko kuma abin da ya faru da abin da zai faru na alamomin kiyama da manya da kanana duka allati hiya amarat wanda sune alamomi ko kuma mu ce lokatayya ala kiyamus sa'a wanda kamar suna nuna cewa fa kiyaman nan da ake wadi ta kusa balati li annaha dan ita tadkhulu fil iman bil yawm al akhir saboda tana shiga imani da ranar gobe saboda shi in kaga kaza da kaza da kaza ta kusa to shikenan wanda zai kara maka imanin ka da ranar gobe to malam zai mana bayanin su wane ne alamomi karana shine alamatu sa'a as-sughra to wannan wanda zai zauna mana malam anan idan muka gansu ko wasu faru ko kuma za su faru to wanda duka suna nuna cewa lalle mai imani ya kara imani idan mutum ya zama zuna da kasala wajen yi ma Allah da manzon shi da'a to ya kamata ya zage damtse saboda alamomin kiyama kanana ma kusan idan ba su wuce ba kadan ya rage malat tawhiya allati tataqaddamu qiyamu sa'a ita wannan sune suke zuwa gaba sune idan sun zo to suke rigayen kiyama suna zuwa to suke na sai kiyama kuma ta zo bi azmanin mutafawitatin lokatayya masu yawa wasu tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam irin alamun karana wa mutatawilatun ko kuma lokaci mai tsawo mai kekken tsawo mutatawila wa takunu min nau'in mu'tadin kuma lokaci ne wanda kamar lokacin da muka saba muna zaune sallallahu alaihi wasallam labari idan kaza ya faru alamun kiyama ne idan kaza ya faru muna zaune sai abu ya faru kuma gobe ma wani ya faru jibi ma haka wasu sun ga wannan wasu buga ba su ga wancan ba to duka alamomin ne wa qad yazharu ba'daha musahiban li ashratil kubra sai mala yace to amma waɗannan kanana to akwai wanda suwa da manyan tare za su zo kina akwai kanana wanda idan sun zo a gaban manyan za su zo akwai kanana wanda idan sun zo to kusan manyan ma da yake kun su ma za su rika zawa wa alamatu ashratus sa'a sughra kasiratun jiddan mala yace alamomi na kiyama kananan yawa gare su nazkuru shay'an mimma saha minha yace zama ambata wani dan abu kadan daga ciki abin da ya inganta dan akwai kwashe kwashe abubuwa wanda ba su tabbata ba sai mutum yace da kaza ra'ayi kawai abin da ba a rubuce ba a komi ba molan ka mutum zai magana to mala yace ba haka ba a'a ma saha abin da ya inganta duk abin da zamu wadi ko kuma abin da malam zai kama da nan sai ka ganshi a rubuce a cikin littafai wanda mutum ba zai ce ba haka bane ba gaskiya bane yace fa min zalika bi satun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko da annabi yana daga cikin horko-horkon alamomi na kiyama kanana farko da aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nubuwati wa risalati bihi tunda Allah ya rihe da shi an ce daga shi babu wani babu annabta babu manzo to kenan kiyama alamomin ta kanana sun fara wa mautihi sallallahu alaihi wasallam haka mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta kiyama karama wa fatahu baitul maqdis bude masallacin qudus a wancan lokaci aka yi shi alama ce karama wa zuhurul fitan akwai fituntunu wanda suka faru a cikin musulmi tun daga kashe usman wa tibai sunanul umam almadiya min alyahud wan nasara yana daga cikin alama na kiyama kanana sai kaga cewa musulmi a matsayin shi na musulmi amma kwakwalluwar shi da aikin shi da kamannin shi da maganganun shi kawai irin na yahudawa da nasarawa ne aikin su yake bi irin hanyar da suka bi ita yake bi to wannan shi ma daga cikin alamomi na kiyama kanana wa khuruju dajjalin sai ga mutane marasa imani za su wuto sai mutum ya riga magana da sunan addini ko kuma mutum yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bawalki yace mishi kaza za yi a duniya ko kuma a mutane kaza za su mishi mana kene hudu wata gidauniya wanda duka sune dajjalin sune dujal banda wancan dujal wanda zai zo akwai mutane wanda da kagan su dujal ne za su magana suna addini babu aya babu hadisi kuma yazo ya rika jan mutane yana sa musu shakku game da Allah yana sa musu shakku game da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana samu shakku game da addini amma kuma da sunan addini zai kai su to wannan shi mana daga cikin alamomi na kiyama karana wa'adi iyarin nubuwa sai wasu ma sai mutum ma yazo ce ni ma annabi ne Allah ya yi kuma an samu duka bayan sallallahu alaihi wasallama wasu bayan ya rasu wasu ma wani yana raye to wannan irin su musulmatul kazzab to wannan kaga duka suna nuna mana cewa alamomin kiyama kanana wasu diyawa ma tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama aiko da shi mutuwar shi cewa shine annabin ƙarshe sun faru wa wadawul ahadith al makzubati ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sai mutun yazo kawai yace qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaza yace annabi yace al hali shi bai karanta ba ba a karanta mishi ba ba babu shi a kwata-kwata a littafin musulunci sai yace annabi ne yace ai ko kuma annabi ne yace wannan shi mana daga cikin alamomi na kiyama yace wa rafudu sunnatihi ko kuma mutane kawai ana ga mu sunna annabi basu so abinda suke so a ga mu sarrai abinda suke so abinda zai musu dadi a ransu abinda za su yi shi ba tare da an tsangwame su ba ko kuma an ce sun zo da wani sabon abu a'a in dai aka wannan sunna ce to kusan zuciyar su ba ta so wannan shi ma yana daga cikin alamomin kiyama karara wa kasaratul kadhib duniya ta musulmi ta cika da yawan ƙaryace-ƙaryace mutane mamakin su lazumci gaskiya a rika maganganu wanda suka dace a kowa ya gina kanshi ko kuma irin mutane da yake so su bi shi ko kuma idan an zo mazauna shi kadai zai rika magana kuma maganar da yake ba gaskiya bane to wannan shi mara daga cikin alamomin kiyama kanana wa adamu tasabbuti fi naqalil akhbar ko mutane ba sa tabbatarwa busu tabbatarwa wajen ciro da magana sai zo ce an yi kaza an yi kaza aka ce wa ga ya maka yace ni ma ji ne yace ni ma ji ne shikenan dalilin shi ya kare ai na kaji a wajen wane shi kuma wane shi ma a ji a iske shi a ce mai kai ai na kaji wannan labari yace shi ma ji yayi kai ai na kaji a kasuwa da shi ko a tasha kaga ya zama shanu mana kenan mutane za a rika musu magana kuma ba sa ji banda ko mangaru da za su rika wani mangaru da ƙarya ko mangaru da za su tada rikici tsakanin musulmi ko mangaru wanda za su fata addini ko mangaru wanda za su fata sunan wani shugaba ko wani malami ko wani mai daraja a ba ruwan su kawai musamman abin da ya shafi WhatsApp da sauransu Facebook sai mutum a halba mai ya halba labari a group wanda ta gama ma duniya za ka samu 'yan Amurka a ciki za ka samu 'yan Asiya a ciki 'yan gaba ko ina duniya gaba daya kenan mutum ya zamanto makaryacin duniya wani shi wani daga cikin alamun tashin kiyama dole mutum ya san irin wannan labaran da suke yawo daga ina suke waye yahudi ba dan kaga a rubuce ba kawai kace gaskiya ne a'a dole sai an tabbatar sai sa kun gane hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke sahih bukhari sahih muslim sunan abi daud da tirmidhi da sa'id da sauransu sai kun ga cewa kowa akwai wanda ya faɗa daga wani shi kuma wani ya gaya mu shi ma wani ya gaya mu shi ma wani za a samu mai mutum 10 wani a samu mai mutum 20 wani a samu mai mutum 5 ba na daidai yanda labari ya zo in aka samu ɗaya daga ciki makayanci ko ya taba ƙarya ko an taba samun shi da cin amana ko kuma mutum ne mai yin harda yana mun cewa to wannan hadisin sai a ce akwai shakku a ciki sai dai an samu wani wanda ba shi bai ba da labari mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne mai hibs mana kuwatul hibs har da shi ma ba mutum bane wanda da an ce mishi magana daga nan kahiyya ne can ya amince to duka wannan sai an ture su kisa kun gane hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kusan idan yanzu aka ce imam bukhari imam muslim to hadisai ne wanda babu shakku a cikin su dukkan mutanen da suka rawaito akwai su akwai sunayen su da garin su meye aikin su me suka yi ya rayuwar su ta kasance akwai su an bincike su to shi sai daga cikin alama na kiyama rashin tabbatar da zance to ya kamata mu rika sa ido musamman irin abubuwan da yake na aikin nan a cikin wazafa malam sai ya ce wa rafa'ul ilmi yana daga cikin alamun kiyama Allah zai daga ilimi hadisi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai karba ilimi gaba da yawa wa indama idan Allah ya tashi sai rika amsan malamai sai ga malam wani ya mutu babu wani kamar shi a garin su malam wani ya mutu wangon shi babu wani kamar shi malam wani ya mutu can wuri-wuri haka laliba babu ilimin ya ja baya waltimasul ilma inda al-asagir sai ga tunda wancan malaman sun rasu an bar su ilimi ya kai to ko sai a ji a dalibai ilimi a wajen wasu wanda sai kanana wanda shi dalibi ne ba ko kuma bai yi da zama ba dalibi cikakke amma tunda ya nada kanshi ya sa rawani ya sa babban riga to shi kenan sai a ji a kewaye shi shi kuma sai ya rika yin fatawa kaza halaka ne kaza haramu ne mutane su zo su kewaye shi su daga shi to wanda yake daga cikin alama na kiyama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi duk wanda muke wadi a nan akwai hadisi ingantacce wanda sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan haka ko abubuwa ne wanda suke faruwa duka suna daga cikin kada ku manta muna magana ne akan mu'jiza Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abin da ya bada labari kuma zai faru yanzu kun ga duka irin wannan wanda muka bayyana sai kun ga cewa akwai wasu ma Annabi kariya wasu zamanto babu abin da suke ki kamar a ce mai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hiso a karanta mushi tatsuniya ko kuma a karanta mushi diwani wani wake-wake zai ga ba a neman ilimi amma kuma ana magana irin ta ilimi ko kuma ga manyan malami wanda za a ji a musu fatawa sai a bar su sai a ji a koma wasu ma wanda ba su kai dalibai ba to kuma sai ya ce wa zuhurul jahali kuma sai ga jahilci yayi yawa tunda ba a zuwa makaranta dinda za a yi karatu dinda za a yi kaza dinda za a yi kaza sai ga mutanen mara kenan kaɗan ne sai ga wanda za su yi karatun kaɗan ne wanda za su ba su karatun da yawa ne to na ana nan sai ga cewa jahilci ya mamaye ilimi da kuma idan jahilci ya yi yawa babu abin da zai yi yawa sai fasadi wal fasad sai ga cewa hatta musulunci sai a mai ta'addanci ko kuma musulmi yama dan uwan shi ta'addanci amma dukiyar shi amma rayuwar shi amma kaza ko kuma mutuncin shi ma'ana abubuwa da yawa za su faru na jahilci wannan shi mana daga cikin alama na kiyama karara wa zihabu salihin bayan Allah na gari za su kai sai ga cewa talaliba da kananan da manyan da masu da wanda suke shugabannin ne da wanda ba shugabannin ba da wanda suka ce malaman ne suka nada kansu sai ka rasa wane ne na Allah a ciki wannan shi mana daga cikin alamu na kiyama sallallahu alaihi wasallam da labari wa naqdu qural islami urwatan urwa sai ga mutane sun kama musulunci suna cince shi sai annabi ba da labari kamar igiya yanda ake tubka igiya shi mai igiya ai ci gaban shi shine tubka ta ko ba haka ba to sai ga wani shi kuma ya zo yana warwarewa kamar a ce wani na igiya ya bar ta a baya wani kuma yana warwarewa yace zaka ga mutane suna warware musulunci gaba-gaba a tudda wannan a ce ba addini bane ana nan shi ma wannan a ce ba addini bane a aje shi ana nan shi ma wannan a ce ba addini bane har ya zama to musulunci ma kwata-kwata an bar shi an koma musulunci na zamani yanda wasu suke so su kai musulmi to wannan shi ma alama ce ta kiyama karama wa tada'il umam ala ummati muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wanda suke makiya musulunci su ma musulunci zubakago kowa da bai yahude da banasare da mushriki da wanda bai da addini da wanda ya san musulunci da wanda bai san musulunci ba kowa idan ka kalle shi zaka ga cewa duk abin da zai wadi mara kyau da wani abin da bai dace ba musulunci zai ga yama in wani ta'addanci ne aka yi sai a ce musulmi ne in wani ne ya wani aika a duniya ba ma tsaya a tantance a ina yake dan ina ne kawai sai a ce musulmai ne in wani abu aka yi wanda bai da kyau sai a ce musulmi ne kawai watsa labarai kuma su ta yaya ta amma inda wani wanda ba musulmi bane yayi sai a ce a wannan ai dan kasa kaza ne ba a dangana shi da addinin shi ba a ce ba bai yahude ne ko ba a ce ba banasare ne shi kamar wannan wanda ya kashe musulmai wasu kusan 50 a cikin masallaci a Europe da karshe ta aka yi mahaukaci ne ma aka sake shi yadda shi yana yawo amma inda musulmi ne to ina ji abubuwan da zama musulmi Allah kadai ya sani to wannan daga cikin alama na kiyama dan musulmi ya san cewa dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani shine cewa za a ga cewa kowa babu abin da ya so da mushkilo sai musulunci mutanen duniya duka wasu ma musulman ne amma su ma kansu ana aiki da su akan musgunawa musulunci irin abubuwan da za ga da tunani wanda musulmi zai yi in kalalba sai ga cewa daga bayan shi akwai wanda yake iza shi ya ba shi kudi ko ya canza mishi kai kwakwalluwa ko ya yi karatu a wajen shi sai nuna mu cewa musulman ma makiyanka ne ko kuma wannan musuluncin ba mai kyau bane ya kamata a yi musulunci modere wanda zai daidai da zamani sai ga cewa shi musulmi ne amma yana ganin masu yin sunna annabi masu yin addini kamar da Allah ya ce da kamar da annabi ya ce yana ganin kamar tsanani ne an takura mutane a bar mutane su shakata su wala yana da so a yi rayuwa irin na turai musulmi ya shagiya musulmi ya ci naman alade babu bambanci musulmi ba ruwan shi da sallah kawai in layya ta zo ko kuma wani abu na alama na musulunci sai a ce wannan musulmi ne to wani daga cikin alamomi manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari alamomi ne na kiyama kanana yace summa gurbatul islami wa ahlihi sai ga musulunci ya zama bako sai a ce an zo da wani sabon addini dari ba aya ce za a karanta ko hadisi wanda can shekarar 1400 yanzu muna da 43 hijira ma kawai amma sai a ce wannan sabon addini ne in mutum ya addini kamar yadda annabi ya ce sai a ce sabo ne wannan shine summa gurbatul islami wa ahlihi annabi ya ce addini ya wara sabo kuma a ƙarshe ma za a maida shi sabo mutane za su riga ganin kamar wani sabon abu ne wannan daga cikin alamomi na kiyama saboda haka kenan idan muka san irin waɗannan abubuwa kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma idan muka tsaya muka dibi rayuwar mu sai ga cewa abubuwa ne suna faruwa sai mu tabbatar mu ƙara imani akan cewa lalle sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da yake bada wannan labaran kuma suke afkuwa wa kasaratul qatli sai ga kawai ana ta kisa da wanda ya kashe da wanda aka kashe ka rasa ma menene ake so an kashe wancan an kashe wancan shi ma wancan ya kashe wancan kawai da kodan shaye-shaye ko dan wata manuwa ko dan wani abin da ya kama ko da tunani na wasu wanda ma ba nashi ba amma kawai kisa wanda duka shi wannan daga cikin alamu na kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari alamomi kanana ba manya ba wa tamannil maut min shiddatil bala'i sai ka cewa mutum ya daga cewa da ma na mutu in ya ga irin wani yanayi da zai shiga na bala'i da musiba sai ce da ma ni ma Allah ya amshi raina wa qibtatu ahli al-quburi kuma mutane sai su rika begen ƴan kabari kai wa ne ma ya huta dadi ba irin jarabawan da musulmai suka shiga game da wannan cuta ba a sallar juma'a ba a kaza ba karamin jaraba bane to wurin sai rika tunanin dama wanda suke mutu ma sun huta su a ce ga musulmi bai sallar juma'a ga musulmi bai sallar jami'i ga musulmi bai kaza to kaga wannan ba karamin jaraba bace to sai ya kai mutane suna bege sallallahu alaihi wasallama yace sai ka ga kabari sai ka rika cewa da ma ni ne kai saboda irin mutum musiba da zai gani ko kuma ya shiga cikin wani yanayi a hana shi addini a ce dan ta'adda ne shi a sake mishi suna a sa shi kaso a mishi kaza a mishi kaza saboda addini yace wa tamannir rajuli an yakuna makanal mayyiti min shiddatil bala'i har sai ya zama to mutum yana guri dama shi ne a cikin wannan kabari saboda abin da ya same shi to wannan su ma suna daga cikin alamomi na kiyama kanana wa kasarati mautil fuja'a mutuwa ta bazata an yi sallar isha'i 11 ma na dare ana hira da shi 12 ma da ya shiga gida da safe aka ce za a je jana'izar wani Allah ka karɓi ranshi to wannan su ma daga cikin alamomi na kiyama kanana kuma suna faruwa yanzu yace wal mauti fi zalazil wal amrad ko ga girgizar kasa mutum dubu kaza dari kaza ko wata gobara sun mutu ko kuma wal amrad ko Allah ya kawo wata cuta irin wannan cutar da ake ta duniya sai ga mutane su ta mutuwa dari ruwa to wanda duka suna daga cikin abinda sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisai daga cikin alamomin kiyama kanana wa qillatu adadir rijal kuma sai ga maza sun yi kaɗan mata sun yawa kuma daga cikin alama kaga idan ka diba yanzu haka inda likita zaka mutun nawa ake aihuwa a wuri sai ga mazan kaɗan ne matan masu yawa ne inda zaka je makarantu inda zaka je ka ko ina wannan shi mara daga cikin alamomi kanana na kiyama wa kasratun nisa'i kenan mata sai su yawa maza su kada wa zuhuri kunna kasiyatin ariyatin kuma wannan matan sai ga cewa suna hutowa babu hijabi suna hutowa da wata shiga kai ka ci ba iya musulmi bane kasiyatu ariyat sun sa kaya amma ba su da kaya haka annabi ya sifata a cikin hadisi kasiyatun da kayansu yace ariyat yace amma su makure kaman zur suke tayya kenan saboda kayansu ba kayan musulunci bane kaya ne wanda ya fito da al'aura na mace to wannan shi yana daga cikin alamun kiyama kuma idan ku duba irin wannan abubuwan zaka cewa nan zuwa can duka suna faruwa wa tafashshi zina sai ga cewa zina ta yadu kaman wutar daji amma wanda bai yi ba kauye amma a daga koya ma har yara kanana ma a makarantu amma a wurare ko a tele ko a radio ko a ina ne abubuwa za a rika hadi wanda abubuwan da bai dace ba a ce yaro karami ya ji ko kuma yaron da ya kai yana lokacin balaga bai kamata bai ji irin wannan maganganun ko kuma ayi mu'amala da shi a wannan lokacin sai a rika mushi ko a radio zai ji ana yi ko a tele zai gani da idanuwa sai a ce ga irin abubuwan da za a yi wari da su ba daukar ciki da kaza da kaza da kaza da kaza hanyoyi na kariya ba hanyoyi na kariya ka ai zina ba a hanyoyi na kariya idan an yi zina ka ai ciki shi ne ake koya mutane kasashen musulmi musulmi ne kuma yake bayani da bakin shi ko duka wannan sana daga cikin abinda sallallahu alaihi wasallam ya wara labari cewa daga cikin alamomin kiyama kanana yace wa tafashshi zina fi turqat wani lokaci ma har a hanyoyi ma kada in dai an ce ga gidan waɗanda suke masu aikin banza sanayi ne da gidansu karo suke biya a ƙasa suna da yanci kaga ai al'amari ya lalace wa zuhuru a'wani zalama allazina yajliduna nasa sai ga mutane hukuma da mutananta azzalimai su tama mutane bulala sallallahu alaihi wasallam a hadisin haka yace zaga mutane za su bayyana lahum siyatun ma'ana kenan mutane ne za a samu hukuma ce ga tanan amma babu adalci ba ta tayi akan daidai wanda ya hutu ta bashi kashi wanda ya hutu ta sa shi kaso wanda ya magana wanda take ta daidai ce ba ta so kun ga duka yanda duniya take tayi a yanzu saga wannan manzon da annabi sallallahu alaihi wasallam babu dai wanda ya kuskure kuma kusan waɗannan da muka karanta dukan su wasu su sun faru sun wuce wasu su muna cikin su har yanzu idan muka ji su yace wa zuhurul ma'azif sai ga kayan kida za su yawa da gitar da garaya da goge da bolo duk wani abin da za a goga da wani abin da za a buga da wani mai kacakwacau gaba ɗaya za su yi yawa iri iri kala kala kuma abin baki ciki ma har cikin musulunci ma an shigo da su kaga wani lokacin ana maulidi sai ga an ce a ce kasida ne amma kiɗa ne a ciki Allah wani lokaci har a masallaci kun ga ai jahilci ya kai jahilci kuma mutane sarrai ya musu kanta kwarai da gaske a ce addini da kiɗa ko kuma addini a masallaci ko kuma ko ba ma masallaci bane ko a wani hili ne a ce yabo ne da ake na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da kiɗa kaga ko aka tsare ka a ce ba tsakaninka da Allah girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce za a rika mishi yabo da kiɗa kai kanka ka san ba abu ne wanda yake zuciyarka za ta yarda da shi mutum ya dora misalin baban shi a ce ɗan mata su je su zuru da samari ba tare da wani tuwahi ba ko kuma ana ta cakuruwa amma babanka ne ake ma ba za ka yarda ba mutum bai yarda amma dai da suna addini mutane suna abubuwa wanda ba su dace ba kuma ba a so a faɗi to wannan shine maganar da muka karanta can baya cewa musulunci zai zama sabo kamar lokacin jahiliya lokacin Qurayshawa in annabi ya ce musu kaza su ce a ban ba su ya ce musu a kaza ku zo ku yi addini su ce ba mu yarda ba to kaga irin abubuwan nan ya kamata ya musan cewa dukkan irin abubuwan da muke gani wanda ba addini ba ko kuma abubuwan da suke lalata addini sallallahu alaihi wasallam wannan labari alamomi ne na kiyama kanana to ya kamata mu guje su ya kamata mu gyara imanin mu musan cewa wace irin alaka ce take tsakanin mu da mahalicin mu subhanahu wataala malaci wa zuhur wal khumur ko khumur sai ka ga giya ma ta yawa shayi shayi wanda bai sha kaman ba dan birni bane bai waye ba dan barki bane shi wazina da zina war riba da riba wal harir da hariri al hariri a hana namiji ya sa sai mace a musulunci to sai ga mutane saboda alfahari da jiji da kudi saboda abu ne mai tsada sai ga kenan yawan shaye shaye kide kide yawan shaye shaye zinace zinace cin dukiya ta riba bankuna na riba gasu nan sai mutum ya dauki bashi ya ce larura zai gida ko zai saye abun hawa ko zai kaza babu wata larura akan cin riba babu wani malami malamin Allah wanda zai ce ma wai akwai wata larura wanda za ta same ka kaje kai bashi banki a ko in ka doka kasancewa ka nada yaki tsakaninka da Ubangiji tunda Allah yake fa azamu bi harbin Allahi wanda duk wanda zai ci dukiyar riba kamar ya ce shi da Allah su huto ga daga wara gaba Allah yake ba tsarin laifi bane haka al-hariri sashi wastihlaluha sai ga cewa an halatta kida an halatta shangiya an halatta zina an halatta riba an halatta sha al-hariri ko halakni doka ce ma an sa hannu kowa ya yarda to wannan alamomin kiyama ne kanana wa zuhurul hasb sai ga cewa mutane suna zamne a garin su ko a kasar su sai Allah ya bude kasa in suka shiga sai kasa ta koma in rami za a yi na metar nawa ba a gani Allah ya tsaye al-has wal masku kuma Allah ya canza halittar wasu ma ya maida su wani gini mutane ne amma Allah ya yi sai ya canza halittar saboda wani banna da suke yi ko kuma wani laifi da Allah ya hana suke yin shi ko kuma wani sako ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani wasu maganganu wanda ba su dace ba to Allah zai canza halittar su ma mai da su wasu mutane da ko kuma wata halitta wal qasfu haka kuma zaka ga cewa girgizar kasa a girgizar kasa anan a girgizar kasa anan gobara a can mutane suna ta mutuwa to sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa alamun tashin kiyama ne kanana wa tadyiul amana kuma za a tozartar da amana babu ita ta kaura duk wanda aka bashi dukiya sai ya ci amana amshi aje mini kamar ka ci amshi kashe yace a za ha ko ne zai shi ma shi zai ci bashin kiyama ma in a kiyama za a biya shi ya yarda zai ci mana kenan amana babu ita to wannan alamomin kiyama ne wa isnadul amr ila ghairi ahlihi sai ga abu mai kyau abu na mutunci na daraja wanda ya kamata kawai sai a ba wani wanda ba kowa ba shugabanci limanci karantar da yara ko mata karatu na addini fatawa yanda za a tsora mutane zuwa ga addinin Allah da manzon shi sai ga cewa an jingina ma wasu sai a ce ma malam wani durrar da ya kara wa'azi ma a hana shi amma kuma akwai wanda su kuma an musu lasisi kuma ba su cancanta ba to sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ma yana daga cikin alamu a ƙarshen zamani kina arama tashin kiyama kanana haka za a rika yi sai ga cewa wane shine shugabanci na kaza alhali bai da ilimin abu wane shike jagoranci a wuri kaza ko bai taba ilimin abu ba a kawai siyasa suke sai aka bashi a shi ma wancan siyasa suke sai aka bashi bai taba sanin abun ba bai karatun shi ba ba shi bai cancanta a kasan shi akwai diyawa wanda suka cancanta amma su an bar su wannan alamun kiyama kanana sai ce kuma wa za'amatul arazili minan nasi sai ga cewa shugabannin wanda ba su cancanta ba ne wanda ke bai san darajar mutane ba bai san abin da ya kamata bai da kishin ƙasa bai da kishin talakawa bari ma ya yi kishin ƙasashen waje bai san wata hanya zai bi ya saba ma al'ummar shi rayuwa mai kyau abin da yake so shi ya saba ma kanshi rayuwa mai kyau da iyayen shi to wannan shi ma alamun kiyama ne sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya bada labari kuma yanzu ka jiba ka gani irin rayuwa da muke kasashen Afirka wartifa'u asafilihim ala khiyarihim kuma sai a dora mutane wanda ba kowa ba akan mutane zababbu sai ga jami'i ya yi daraja idan mutane ne a gari a unguwa a ƙasa ga mutanen kirki amma ba kowa bane su amma mutane wanda za su riƙe abubuwan da bai dace ba a shararai ko wani wake-wake ko wani buge-buge ko kuma wani halga abubuwa dai wanda ne ba za a ce ba wani abu na ci gaban ƙasa ko ci gaban al'umma ko ci gaban addini ko ci gaban gari sai ga cewa an yi kulawa da shi an yi zuba kuɗi a nan an yi yabansu to kaga wannan shi ma alamu ne na kiyama yanzu irin ku diba irin abubuwan taujihat da ake musamman irin na samari kawai watsa labarai musamman na waje amma wanda suke na irin al'ummomin mu na Afirka sai ga cewa matasa su ake dora su su zama makida sai da kawo makadi ya sayi wata mota ana hasko shi da gidan shi sarbin yana gaban daki yana kallo sai da gani shi ma ai ya zama makadi ko mutum mai ilimi yana iko ne yana komai yana karatun shi a ƙarshe waye makida zai ko kuma yayin karatun kida don duka suna daga cikin abubuwa wanda suke sai a fifita mutane wanda ba kowa ba abinda bai dace ba abinda ya saba ma addini ya saba ma al'ada ya saba ma hatta irin rayuwa da muke ta yau da gobe sai a bashi daraja sai a bar mara daraja to sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda daga cikin alama wanda ba laifa akan cewa alamomi kanana na tashi kiyama wartifa wa safilim ala tiyarihim wa wiladatul abati rabbataha sai ga mace ta aiki yarinya karama nemakin ta mata biyayya ita diyai a'a ita uwace kamar ka ce diyar ta aiki uwai mana kenan inda za ta ce imini kaza ta ce a ni mamma amma diyai ta ce mamma imini kaza kuma uwar ta tashi ta hankalin ta ya tashi to wannan shi mana daga cikin alamun kiyama sai ga cewa babu biyayya ga ɗaya ga iyayensu sai ga cewa abin da ya kamata iyayensu ma uwayen a'a yanzu uwayen su ne suke ma iyayen dan bai jin nauyin baban shi ya ji kuma idanuwan shi a'a yanzu baban ne yake jin nauyin dan shi kai je mishi kaza ya bar gida kan mishi kaza ya fito ta magana ana jin zahin shi wanda abu ne juya haka to shikenan alamun kiyama ne wanda su kanana Allah ya kare wata tawuli fil bunyan za a rika yin gidaje dogaye manya manya na kawa na ado na isa da alfahari to wannan su ma alamun kiyama ne da sunan wattabahi nasu fi zakharafatil masajidi kuma mutane za su rika alfahari a cikin kawon masallaci masallacin mu yayi naku a masallacin wani karo gare shi daga sama har kasa har waje har ina ne masallacin wani kaga yadda aka gina shi masallacin su wani bitir gare shi AC gare kaza to irin haka fara irin wannan alfahari da masallaci to shi ma daga cikin alamomin kiyama masallacin rage ibada ne in aka yi shi ba daidai ruwa daidai tsaki shi ke nan sai a yi sallah amma ba irin abin da zai ɗauki hankalin mutane ba mutum yana sallah yana kalle-kalle inda wani bako zai zo abin sai ya ga kamar wata otal-otal yana sallah yana kallon nan yana kallon wani abu mai kyau an yi wani rubutu a can an yi wani rubutu a can to wannan su ma suna daga cikin alamomi na kiyama kanana wa taghayyuru zamani kuma lokaci sai sauya yanzu kawai kana zamani sai ka ji an ce an yi azawar kun je kun yi sallar azawar ba ku tantance ba ana wani harkoki da yawa ba a kare ba kuma kawai sai kira sallar asar kana zama juma'a yau kun yi hirar juma'a kawai sai ka ji an ce a juma'a rana ce wadda kuka zama juma'a to wannan shi ma yana daga cikin alamun kiyama sai ga cewa lokaci ya ma ya sauya kun ga duka irin wannan abubuwan a yanzu sai ga cewa gashi nan haka ne yace hatta tubadul awsan sai ya zama to ana bauta ta maguma kai wanda an fasa an shiga musulunci wa yazharu shirk fil umma kuma sai ga shirka ta bayyana a cikin al'ummar musulmi Allah ya kare to irin wannan abubuwan duka suna daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan alamomi na kiyama wanda suke kanana ne ina ga insha Allah sati mai zuwa zamu ci gaba suna da yawa kafin mu je manyan Allah ya samu dace abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba da wanda ke na kusure ne Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah